أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة شاتك وسدوات الربيع الأول شكرا تدبر دليله دا أربعين دهلو هجرية وانديدا تدا شاهد دا وتنقوم شكرا تدبر إشرين دبيو kamar yadda mun yi alƙawarin in muka komo zan mu har karatun wani littafi na tauhidi na aqida ma'ana na salafuna salih magabatan mu Allah musu rahama zan mu fara daga cikin littafi dan karami wanda bai da yawa shine wannan usulus sunna na al-imam al-hafiz al-humaidi wa yake tuna da al-imam al-humaidi wa ya san wane ne yawwa humaidi malamin bukhari wanda kana buda al-jami'u sahih abinda zaka gani haddathana al-humaidi abdullah ibn zubair al-qurashi malami bi quraishi al-imam al-humaidi shine babban hafizi al-imam abubakar abdullah ibn zubair ibn isa al-qurashi al-asadi al-humaidi yaji ilimi daga malamai da dama daga cikin su akwai waqi' ibn al-jarrah kenan humaidi shafi yana da yayi karatu a wajen malamin shafi'i da walid ibn muslim da Marwan al-Qafazari ya lazumci Sufyan ibn Uyayna kuma ya yawaita hadisai a wajen shi has Shafi'i yake cewa kana ya hafazu li Sufyan ibn Uyayna 10,000 yana hardace da hadisan Sufyan ibn Uyayna dubbai gomai dubu goma dubu 20 dubu 30 sama da haka kuma duk wanda ya karanta na karanta musnadin shi yana da musnadin shi a safha daya a hadisi 10 da al-Imam al-Humaidi zai kawo daga Sufyan ibn Uyayna ya kawo wajen 8 innan daga ciki daga Sufyan ibn Uyayna zai rawaito su Al-Hafiz Abu Hatim Ar-Razi yake cewa asbat an-nasif ibn Uyayna huwa ra'isu ashab ibn Uyayna shine jagora cikin daliban ibn Uyayna ma'ana Humaidi kuma shine sika ne imam ne Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya da Bukhari sun ce kana min a'ya ashabu Shafi'i bi Makkah ya gagaru kowa cikin daliban Shafi'i a Makkah kumil ahamal anhu al-ilm kaseerun wanda suka dauko ilimi daga gare shi jiyawa ne ma'ana daliban shi akwai al-imam al-bukhari bukhari yayi hujja da shi cikin sahihin shi shine farkon namijin da zaka gani in ka bude sahihin bukhari kuma ya rawaito a cikin shi hadisin innamal a'malu binniyat daga cikin su akwai raziyan abu zur'a da abu hatim da muhammad ibn yahya az-zuhli da yaqub ibn sufyan ma'ana wanda suka nemi ilimi wajen shi da kuma wanda shi ya rawaito sunan kin shi al-asdi Al-Imam al-Humaidi ya rasu a Makka shekara ta 219 bayan hijira rahimahullahu ta'ala yana daga cikin magabata da daddu malamin Bukhari ne daraja kadai ta ishe shi a ce malamin Bukhari ne kuma da shi ya fara kawo hadisin dake cikin littafin shi as-sahih to a wancan lokaci magabata Allah musu rahama ya shahara kowane malami zaka gani in mun kare wannan kuma aqida ce zan mu shiga ta al-Imam Abubakar al-Isma'ili mun ga Isma'ili wanda yake ma Bukhari yawan gyara to Allah ji kanshi da rahama yayi littafin shi na aqida ya bayyana aqida ta salafuna salih aqida ta tattawa da ya kamata musulmi ya kudurce abin da yasa magabatan nan suke yin littafai na aqida da tauhidi da bayyana aqida lahiyayya ta tatta saboda a zamanin sa aka samu su bid'o'i manyan manyan masu yawa na baban aqida wanda an saba da su a baban aqida su mu'tazila su khawarij su jahmiya su qadiriyya dukkan su a zamanin su suka yi tahutawo to kowane malami sai yake buƙatar ya bayyana ma daliban shi da al'umma cewa wannan ita ce aqida sahihiya ta tatta ba wanda dan kauce ma wancan aqidin to wannan littattafan nasu kuma sai suka zamana umda ne su ne madogara kamar irin wannan littattafan gashi dan karimi bai wuce safa 10 ba ko 7 amma kuma yana daga cikin hujja a tauhidi kace al-Imam al-Humaidi ya ce kaza a cikin littafin shi daidai yake da babin tauhidi kace Bukhari ya ce a cikin littafin shi saboda aqida ce tatacciya ta malamai na addinin musulunci nassin littafin na al-Imam al-Humaidi Allah ji kanshi da gafara bayan bismillah yake cewa As-sunnatu an yu'minu ar-rajulu bil qadri khayruhu wa sharruhu sunna ita ce mutun yayi imani da qadara al-khairin shi da sharri qulu huwa murruhu yayi imani da mai dadi da mai dacci wa an ya'lamu anna ma asabahu lam yakul yukhdi'uhu yasan cewa abin da ya same shi dama bai kasance zai kuskure mishi ba wa anna ma akhda'ahu lam yakul yusibahu, abin da ya kuskure mishi dama ba rabon shi bane ba zai same shi ba, wa anna zalika kulluhu fadlun min Allah azza wa jal, ya san cewa wannan dukkan shi farala ne daga Allah, wa anna al-iman qawlun wa amal, kuma aqida sunna ita ce kai imani cewa imani fada ne aiki ne, yazidu wa yanqus, yana karuwa kuma yana daduwa. Bukhari a cikin sahihin shi a cikin kitabul iman ya ce na rawaito daga malamai sama da kaza dukkan su suna cewa al-iman yazidu wa yanqus, ga hujja malamin shi al-humaydi ya fada yazidu wa yanqus, yana karuwa yana daduwa. La yanfa'u qawmul illa bi amal, yace ai fada bata amfani sai da aiki, ka fada kawai ka kyale, wala amalun wa qawlun, da aikin da fadar ba su amfani illa bi niyya, sai da niyya, wala qawlun wa amalun wa bi niyyatin illa bi sunna, yace da fadar da aikin da niyya dukkan ba su amfani sai sun dace da sunnar ma'aiki. Wannan magana mai risala ganan ne yana karce ta Allah mishi rahama, Allah ji kanshi, yace wa tarahumu ala ashabu muhammadin kulluhum, kuma yace sunna dai shine ka rika neman rahama ga sahabban annabi dukkan su, dan Allah yana cewa allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, Allah ya sifanta mummana yace su ne wanda suke nema ma sahabbai gafara, kenan baka nema musu ba menene kai, ba mummuni bane, yace falami umar illa bistighfar lahum, ba umarci mummuni ba kawai sai ya musu gafara, ya nema musu gafara, faman yasubbuhum, duk wanda ke zagin su aw yanqusuhum, ko yake nakasa su, aw ahada minhum, ko daya daga cikin su, falaysa ala sunna, bai kan sunna, walaysa lahu fil fai'i haqqun, bai da haki a cikin fai'i, inji al-imam al-humaydi. Wannan nuni ne yake zuwa ga rawafid, raddi ne ga rawafid, kuma ya buda da raddi ga yan qadariyya, yan qadariyya. Daga cikin muka gama akwai littafin al-imam ad-darimi, darimi wanda muka yi littafin shi, Allah ji kanshi yana da littafin tauhidi, shi kuma shakundum ne kahin shi, kuma sai ga al-imam ibn khuzaimah yana da kitab at-tauhid mujallad bi, wanda sun kai wannan sharhi dukkan su akan tauhidi, ya bude babe akan kaza, ya zubo hadisi da suke tabbata da sanadin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake cewa ibn khuzaimah imamu ahli at-tauhid. Yace akhbarana bi zalika ghayru wahidun am malik, malami ba dai ba bi ba, inji humaydi yace suka ba mu labarin wannan abin da na fada daga malik ibn anas, annahu qala, cewa yana cewa qasama Allahu ta'ala al-fai'a, ma'ana nasaba mai zagin sahabbai cewa kahuri ne, malamai ba dai ba bi ba suka amsu wannan magana daga malik, shi ya fada, malik shine asalin wannan fatawa, yace qasama Allahu al-fai'a, Allah ya raba fai'i, fa qala, sai yake cewa lil fuqara al-muhajirin allazina ukhruju min diyarihim, a cikin suratul hashr a karshe dai sai Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna, fai'i dai kuma ya ta adafi ne, wawun wannan ta adafi ce lil fuqara, kuma sai yace wallazina ja'u min ba'dihim, wawun kin ta adafi ce, ma'ana kuma fai'i ya tabbata ga wanda suka zo bayan su, matukar suna cewa ma sahabbai, Allah ji kansu da gafara, Allah musu rahama, kenan yayi nuni akan cewa yace falfai'u, shi fai'i liman lam yaqul hadha lahum, yace wanda bai fada haka gare su ba, bai yi da fai'i, falaysa mimman lahul fai' lahu min alfai', ba yi da fai'i, ko dai inji malik, Allah mushi rahama, yace wal qur'anu kalamullah, aqida mu qur'ani maganar Allah ce, kuma wannan raddi ne ga wanda suke cewa ba wannan ne halitta ne. Yace sami'tu sufyana yaqul, naji sufyan bin uyena yana cewa alqur'anu kalamullah, qur'ani zancan Allah ne, wa man qala makhluqun, duk wanda yace qur'ani halitta ne, fa huwa mubtadi'un, dan bid'a ne, lam nasama ahadun yaqulu hadha, ba mu ji ko mutun dai ba yana fadin haka cikin malaman Allah. Na gaba yace wa sami'tu sufyan yaqul, naji sufyan yana fada al-imanu qawlun wa amal, imani fada ne aiki ne, yazidu wa yanqus, kuma yana karuwa, saboda akwai furan din da suka kai cewa mujarradin i'tirafi shine imani, duk wanda a zuciye shi ya san cewa akwai Allah ko mummuni ne, wanda mummuna aqida ce a wajen su fir'auna ma mummuni ne, tunda ya ce wajahadu biha wastaiqana ka anfusuhum zulman wa ulwa, fir'auna tunda istaiqana fi nafsihi ka mummuni ne, duk wanda nasaba shi da kahurci ya shiga haƙin shi, wannan aqida ce kuma da mabiyanta. Fa qala lahu aquhu ibrahim ibn uyena, dan uwan shi ibrahim ibn uyena yace mishi, ma'ana sufyan ibn uyena yana da dan uwa ibrahim ibn uyena, humaydi yace sufyan ya fada haka, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus, sai dan uwan shi yace mishi, ya aba muhammad, ya kai baban muhammad, la taqul yanqus, kakkace imani yana raguwa, fa gadiba, sai sufyan yayi hushi, wa qala uskut ya sabi, yace rihe mun bakinka ya kai yaro, bala hatta la yabqa minhu shay, yace haka ne, imani yana raguwa har a wayi gari babu kome tare da shi, aikin sabo yana yawa yana yawa, har ya kai da imanin kwata kwata babu shi ko kadan. ma'ana ya ba shi haushi akan cewa bai yarda ba da cewa yana rabuwa shi dai yana karuwa yayi har da kawai sai warware mushi wannan iskali na gaba wal iqraru bir ru'ya ba'd al maut muna tabbatarwa da ana ga Allah bayan an mutu mu'tazila sun tai akan cewa ba a ga Allah yace wa ma na daka bihil qur'an wal hadis abinda qur'ani ya fada da hadisi kamar yadda Allah yake cewa wa qalatil yahud yadullahi maglula wa yake cewa as-samawati matwiyatun bi yaminihi wa ma ashba hadha da makamancin wannan min al-qur'an wal hadisi da qur'ani da hadisi la nazidu fihi wa la nufassiruhu ban mu kari akan shi ban mu fassara shi Allah ya ce hannun shi zan mu ce ban ce kudurar shi ba tafsiri ne na asha'ira ko mugun tafsiri ne ya saba ma manyan magabatan malamai shi yasa al-imam al-humaydi sufyan ma kai Allah ji kanshi da gafara yake cewa baza mu ci bazan mu ƙara komai ba yadda Allah ya ce hannun shi haka zan mu ce kuma ban mu fassara in ka ce mu to kenan Allah yana da hannu ko kaza kaza wannan kuma ba sha'anin mu bane naqifu alama wa qafa alaihi alquran wa sunna muna tsayawa inda qur'ani da hadisan annabi suka tsaya wa naqulu kuma muna cewa arrahmanu ala arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi wa man za'ama ghayra hadha duk wanda ya wata magana da ba wannan ba fa huwa mu'addilun jahamiyyin mu'addil ne kuma jahamiyyi ne Jahamiya su suka fara kawo aqidar cewa Allah yana ko ina bai daidaita akan al'arshi ba kuma akan su dalilin su al-Imam ad-Darimi Allah mushi rahama ya kawo ar-radd ala al-Jahamiya littahi mujallad guda a ciki zaka ga dai ta zubo dalilai da ayoyi da hadisai akan cewa abinda yake daidai shine abinda Allah ya faɗa annabin shi ya faɗa ba abinda Jahamiya suka faɗa ba yace wa Allah na kula kama qalat al-Khawarij bazan mu faɗi kama yadda Khawarij suke faɗa ba man asaba kabiratan faqad kafara duk wanda yayi kabira kafuri ne wajen su duk wanda ya aikata kaba'ir zunubi kafuri ne in yi abun nan khawarij wala nukaffiru bi shay'in min az-zunubam makahurta kowa dan saboda zunubi innamal kufru fi tarkil khams yace kafurci yana cikin barin abubuwan nan guda biyar sha wannan kalmar shahada da barin sallah yace allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa buniyal islamu ala khamsin ma'ana rukunan musulunci kawai su muke cewa mutun ya kafurta in ya bar su yace fa amma salasun minha amma guda uku daga cikin su fala yunaziru tarikuha yace ba za a yi munazara da wanda ya bar su ba mallime tashahhud ga wanda bai kalmar shahada ba wala misalli bai sallah ba wala misun bai yi azumi ba li annahu la yu'akhkharu min hadha shay'un an waqatihi cikin wa'annan ba a jinkirta ko ɗaya daga lokacin shi wala yujzi'u man qadahu wannan uku na farko dukkan su a lokacin su ake so mutun ya bada su kalmar shahada guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a hudda ko ɗaya daga ciki ba a lokacin su da ka faɗa ba ka ce ba a muhammadur rasulullah kin a jinkirta mune yana shawara wannan ba za a yarda ba haka nan sallah in ta zo lahiya law baka da uzuri ba janaba ba komai ba ka ce ba a ita ma a dan saura ramin a lokacin su ake amsasu amma zakka da haji su ne ana jinkirta su yuqbalu tarahi wala yujzi'u man qadahu ba'da tafriduhu fihi amidan an waqatihi yace basu wadatar ma wanda ya rama su bayan sakaki yayi akan su da gangan akan lokacin su ya bar su yace fa amma zakatu amma zakafa mata addaha duk lokacin da ya bada ta ajiza at anhu ta wadatar mishi wa kana asimun fil habsi amma yayi sabo akan rike duke talaka da yayi zakka in ka bari ma masalan he da kai ka gama da tabana da tabadi ka gama ka bada kai sabo akan jinkiri da kai amma ta amsu ta huta sabanin sallah idan ka barta lokacin ta ya huta ba uzuri ba komi ko kai ba amsa dan sakaki ne kai yace wa ammal haji amma haji fa mata wajaba kuma duka hu mas'aluni wannan suna da sabani a cikin babin fiqhu ne basu da matsala yace amma haji fa mata wajaba alaihi duk lokacin da tawajaba ga mutun wa wajada sabila ilaihi ya samu hanya wajaba ilaihi tawajaba gare shi wala yajibu alaihi fi amihi zalik ba wajibi bane he a shekarar da ka samu halin kai ita ma ana yin ta alat tarahi ba an ce ba a shekarar da ka samu kudin a shekarar dole he kai ana so duka gaugauta yace hatta la yakunu lahu minhu buddun ha ya kasance babu makawa mata addahu duk lokacin da ya bada ta kana muaddiyan ya bada ta tayi walam yakun asiman fi ta'khuri bayyada ma sabo a wajen jinkirinta iza addahu matakar ya bada ita haji in ka bari har zuwa kullum ma in ka bada ta tayi bakka da ma zunubi akan jinkirta ta da kai shi yasa ake cewa wujubul hajj huwa ala tarahi wujubun hajj wajibcin haji shi akan jinkiri ne yake yana dokan at tarahi amma abinda ake ji maka tsoro ake maka nasiha ka gaugauta in kan mutu ba kai ba Allah kama ka zai yi da laihin yace kama kana asimin fi zakat kamar yadda a wajen zakat mai sabo ne li anna zakatu haqqun lil masakil muslimina masakin zakka haki ne na musulmai kuma miskinai kan rike musu kai shekaru baka basu ba habasahu alaihim ya rike shi a gare su fa kana asimin hatta wasala ilaihim yana cikin sabo sai ya doka ya basu wa ammal hajju amma ita haji fa kana fi ma bainahu wa bain rabbihi tsakanin shi ne da Allah shi iza addahu idan ya bada faqad adda ya bada wa in mata idan kuma ya mutu wa huwa wajib wajirin yana da mai samun dukiya mustaqin yana da iko wa lam yahujja bihi haji ba sa'ala raj'ata ila dunya abinda ke kan shi roƙon Allah zai ce Allah a maida ni dunya an ahujja an yahujja cewa yayi haji wannan kuma yazo da ma'ana cikin littafin al-muntakhab na abdu ibn humaydu a wajen tirmizi haka nan a cikin al-dabarani al-kabir man kana indahu malun yablughul hajj wanda ke da dukiya an ji hadisin annabi cewa bai ya kai yayi haji ko kuma yana da wajen shi akwai dukiya wanda zakata wajiba gare shi bai yi zakka ba gobe kiyama sai ya roki Allah cewa ya Allah a maida ni in yi a maida ni in yi su yace wannan muna ganin amma ibnu abbas yace wannan ina ganin akan kahurai ake saboda ni sabanin su akan wannan ne ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zika yace fa asaddaka wa kum min salihin in yi sadaka in yi zakka an kasance cikin bayi na gari Ibn Abbas yace wannan kan kahurai take wanda ya sabani na tafsiri ban mu shiga cikin shi yace wa yajibu li ahlihi an yahujja ya wajaba ga iyalan shi su yi haji su yi haji mu yarju an yakunu zalika muaddiyan anhu ma'ana shi wanda ya mutu bai yi hajjin ba wajibi ne iyalan shi su yi haji a gare shi su yi mishi haji kuma muna kaunar ya kasance ta wadatar mishi dan hadisi ya tabbata akan wanda ma ana cewa haji ce ta nazar da kaza shurrahul hadisi dai kamar da suka yi ta sabani kama law kana alaihi daun kama a ce mutun yana da bashi ne fa qudiya anhu ba'da mautihi aka rama mushi bayan mutuwar shi to anbiya to haka nan ita ma haji idan bayan ya mutu aka abun gakin shi aka rama mushi ita ma biya ya biya tu wannan shine abin da al-Imam al-Humaydi ya hada cikin wannan ya dan yawaita akan su haji da su zakar wajen rishin bada su dan suna cikin arkanul islam ta wannan baban suna shiga cikin baban tauhidi da aqida duk da sun shahi sha'anin abun nan sha'anin zakka akwai wasu babubuka wannan na fiqhu ne suna shiga fiqhu kuma an zo aqida da tauhidi nan ma suna ciki saboda su kamar yanzu wannan dalilin dai kasu dan suna cikin tauhidi suna cikin aqida rukunin musulunci ne haka nan kamar misali suna kawo mas'alar shafa akan hufi cikin aqida duk da babu ne na abun nan saboda ƴan shi'a sun yi inkarin shi bisa yarda da nasussukan da suka zo daga ciki ba wannan shine bakin abun da aqida ta al-Imam al-Hafiz al-Humaydi malamin Bukhari ya ambata Allah ji kanshi da gafara Allah mushi rahama wannan kuma wajibi ne tilas ne magabatan mu babu abin da suka bari na cikin addini Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara